Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 21, 16. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da kuma Dalol, dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu rarrun mu assalamu alaikum, barkanmu da yau ranar Lahadi 18 ga watan Yuni shekara 2017. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Wata mummunar wutar daji da ke ci gadangadan ta kashe mutane akalla 62, yawancinsu cikin motocinsu a yankin tsakiyar kasar Portugal. Amurka ta kawo ƙarshen neman wasu mayakan ruwanta guda 7 da suka bace bayan da aka gano garwaki a ɗakunan kwana na jirgin ruwan yakin ta da ya karo da wani jirgin ruwan daban na ɗaukar kaya kusa da Japan. Dakarun Iraki sun kaddamar da farmakin ƙarshe kan unguwannin tsohon garin Mosul.
Kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa wata ƙungiya mai zaman kanta a garin Bauchi ta gayyaci malamai don gabatar da lecture kan furta kalamai da ka iya kawo tashin hankali a al'umma.
Don Allah don Annabi ayi hakuri mu zauna ƙasa guda, mu yi hakuri mu zauna tare, mu yi hakuri mu tabbatar da cewa abinda Allah ya bamu na arziki mu yi hakuri da shi.
Haka kuma kwamitin marayu na kungiyar Jibwis ya raba kayan abinci da tufafi ga yara marayu da zawarawa da miskinai a birnin Abuja.
In ka je ka ga yaran da suke gararan ba ba karatu ba boko ba addini a ƙauye, in ka kawo mun tarayya zan shiga an kawo maka. Waɗannan suka zo suka zama ƴan ta'adda, to za su gagare ku zama Abuja din.
Haka kuma a arewacin Niger, ƙungiyoyin da ke kare haƙƙin bil'adama sun fara muhawara game da rashin tasirin dokokin hukumomi da majalisar dokokin ƙasar da suka ɗauka domin daƙile kwararar baƙin haure a yankin. Za mu kawo muku maimaici shirin Duniyar Amurka na Mahmud Lalo, sai kuma nasihar Ramadan daga wasu malamai, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wata mummunar wutar daji da ke ci gadangadan ta kashe mutane akalla 62 da yawansu cikin motocinsu a yankin tsakiyar ƙasar Portugal. An ba da rahoton cewa wasu mutanen su akalla 59 sun samu raunuka a lokacin wannan wutar daji da ta tashi a tsakiyar wani zafi mai tsanani tare da hadarin da aka yi, to amma kuma babu ruwan sama. Prime Minister Antonio Costa ya ayyana zaman makoki na tsawon kwanaki 3 a fadin kasar daga yau Lahadi. Prime Minister ya ce wannan gobarar daji ita ce irin ta mafi muni da Portugal ta gani cikin 'yan shekarun nan. Kuma yanzu abu mafi muhimmanci shine ceto rayukan mutanen da ka iya shiga hatsari daga wannan wuta. Jami'ai sun ce an tura ɗaruruwan 'yan kwana-kwana domin su yi ƙoƙarin kashe wannan wuta a yankin Pedregal Grande, mai duwatsu da tsaunuka kimanin kilomita 150 a arewa maso gabas da Lisbon, babban birnin ƙasar. Ƙasashen Faransa da Spain sun tura jiragen saman kashe gobara domin su taimaka wajen yaƙi da wannan wuta. Ita ma ƙungiyar Tarayyar Turai tana shirin ƙaddamar da wani kamfe ɗin ba da agajin gaggawa. Sakataren harkokin cikin gidan Portugal Jorge Gomes ya ce wutar ta yaɗu da saurin gaske, kuma zai yi wuya a tantance ko mutanen da ta ƙona cikin motocinsu suna ƙoƙarin su gudu ne ko kuma dai ta ritsa da su ne haka kwatsam. Amurka ta kawo ƙarshen neman wasu mayakan ruwanta guda 7 da suka ɓace bayan da aka gano garwaki a ɗakunan kwana na jirgin ruwan yakin Amurka mai suna USS Fitzgerald, wanda ya ci karo da wani jirgin ruwan ɗaukar kaya dab da gaɓar ƙasar Japan a jiya Asabar da Asuba. Kwamandan runduna ta 7 ta mayakan ruwan Amurka Vice Admiral Joseph O'Quinn ya faɗa wa 'yan jarida yau Lahadi cewa an kawo ƙarshen aikin neman mayakan da suka ɓata. A fakaice dai, hukumomin Amurka suna nuna cewa babu wanda ya tsira da rai daga cikin mayakan 7, ko da yake kwamandan ya ki ya ce ko garwaki nawa aka gano har sai bayan an sanar da iyalan mamatan. Ya ce ruwan teku ya shiga ya mamaye ɗakunan kwana a jirgin, kuma ɓangaren hannun dama na jirgin ya lotsa ciki. kamar da yace jirgin ruwan yakin ya lalace sosai. Yace da yawa daga cikin mayakan da ke aiki a wannan jirgin ruwa suna barci lokacin da ya ci karo da wani jirgin ruwan daukar kaya mai dauke da tutar kasar Philippines mai suna ACX Crystal. Yace da ya gyara jirgin ruwan yakin na USS Fitzgerald to amma zai dau watanni. Har yanzu dai babu wani bayani ne da aka yi har jiragen ruwan guda biyu suka kara da junansu. Labaran suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Dakarun Iraki sun kaddamar da farmakin karshe kan unguwannin tsohon garin Mosul tun ga karshe ta mayakan kungiyar Daesh ko ISIS a daular da suka ayyana kafawa Iraki. Komandojin soja sun ce bayan da aka shafe tsawon dare sojojin kawancin da Amurka ke jagoranci suna lugudan wuta daga sama da asuba kuma sai sojojin Irakin suka kaddamar da farmaki kan waɗannan unguwanni masu tarihi a cikin ganuwar Mosul birni na biyu wajen girma a ƙasar Iraki. Waɗannan unguwanni da suke cikin ganuwar Mosul su ne kaɗai suka rage yanzu a hannun mayakan Daesh waɗanda suka kama birnin shekaru uku da suka shige. Akwai fararen hula 100 da suka rage cikin waɗannan unguwanni inda suke cikin hali na ukubar rashin wadataccen abinci da magunguna ga kuma hatsarin ana iya rutsawa da su a faɗan da ake yi. To ranar 17 ga watan Oktoba shekarar da ta shige sojojin Iraki suka kaddamar da farmakin kwato Mosul daga hannun mayakan Daesh. An samu nasarar fatattakar tsagiran cikin sauri daga unguwannin da suke gabashin birnin to amma kuma kwato bangaren yammacinsa wanda ya fi yawan jama'a kuma ya hada har da unguwannin da suke cikin ganuwa yana daukar lokaci fiye da yadda aka yi tsammani. Dakarun tsaro a gabashin Afghanistan sun kaddamar da wani aikin bincike na gano wasu ma'aikatan diplomasiya guda biyu na Pakistan waɗanda suka bace lokacin da suke tuka mota zuwa Pakistan daga can shekaran jiya Juma'a. Jami'an diplomasiyar suna aiki ne a ƙaramin ofishin jakarancin Pakistan da ke Jalalabad, babban birnin lardin nan ga har da ke bakin iyaka da Pakistan. Kakakin gwamnatin lardin Atahullah Kogiyani ya faɗa wa muryar Amurka cewa ana ci gaba da binciken wannan lamari da ake zaton sace su aka yi, to amma kuma bai bayyana matsayin da ake ciki ba. A Pakistan wani kakakin ma'aikatar harkokin waje ya ce gwamnati tana tuntubar hukumomi a birnin Kabul domin ganin an samu ma'aikatan diplomasiyar nata cikin sauri kuma cikin koshin lafiya. Nafis Zakariya ya ce hukumomin Afghanistan sun shaida musu cewar ana bakin kokarin binciken lamarin kuma an kafa wasu kungiyoyi guda uku na masu bincike domin tabbatar da cewa an samu jami'an a cikin koshin lafiya. Yaƙin hasashe ko su wane ne suke da alhakin bacewar jami'an diplomasiyar nasu, to amma ya ce Pakistan ta buƙaci gwamnatin Afghanistan da ta hukumta waɗanda suka aikata wannan laifi abin kyama. Har yanzu dai babu wanda ya fito ya ɗauki alhakin wannan lamari, yayin da ƙungiyar Taliban take da ƙarfi da matsuguni a gundumomi da dama a lardin Nangarhar. Su ma magoya bayan ƙungiyar Daesh ko ISIS suna ƙara yawan ayyukan ta'addancin da suke gudanarwa a cikin wannan lardi. Masu zaɓe a Faransa suna kada ƙuri'unsu yau Lahadi a zagaye na ƙarshe na zaɓen 'yan majalisar dokokin ƙasar inda ake sa ran sabon shugaba Emmanuel Macron zai samu gagarumin rinjaye.
Ibrahim Alfa Ahmed kenan ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wata ƙungiya mai zaman kanta ta shirya taron faɗakarwa inda ta gayyato malamai don yin lecture game da furta kalamai waɗanda ka iya tayar da zaune tsaye a cikin al'umma. Abdulwahab Muhammad na da ƙarin bayani.
Farfesa Salisu Shehu na Jami'ar Bayero ta Kano kuma mataimakin sakatare janar a majalisar koli ta addinin Musulunci a Najeriya ya ce tsarin addinin Musulunci ya koyar da zamantakewa a tsakanin al'umma mabambanta da kuma baiwa kowa haƙƙinsa, inda ya buƙaci ganin an zauna kan tebur domin fahimtar juna.
Shi littafinmu na Alƙur'ani mai girma da Allah ya saukar, akwai tsari da Musulunci ya shirya na yanda musulmi zai kula da haƙƙin kansa da haƙƙin maƙocinsa. Daga cikin mataki na farko da Musulunci ya ɗauka na yadda zai daidaita rayuwar jama'a baki ɗaya, in dai an yadda za a zauna da juna, za a zauna tare, to dole ne a mutunta juna. amma in dai za a zauna tare amma wani sashi yana ganin wani sashi kamar wato shi ba shi da kima ko kuma shi ba shi da mutuncin da ya kamata a kare shi to zama ba zai daidaita ba abin da ya wajaba shine wato ainihin misali a zo a zauna akan teburi a fahimci juna kowane bangare wato ainihin misali yayi bayanin abin da wato yake damunsa domin a fahimci juna wannan yana da kyau domin a samu yadda za a fuskanci gaba
shi ma a nasu jawabin limamin masallacin juma'ar jami'ar Abubakar Tafa Balewa dake Bauchi Dr. Masur Isa Yalwa ya ce tsarin zamantakewa a yanzu na bukatar a yi dubi da yadda magabata suka gudanar da rayuwarsu
tsarin zamantakewa tamu ta yanzu ba za ta taba iya zama daidai ba sai mun yi koyi da na bayan mu kuma bamu da kaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a matsayin sa na shugaba a addinance shine liman ya zauna a matsayin sa na shugaba a bangaren shari'a shine babban alkali ya zauna a matsayin sa na shugaba a bangaren siyasa shine commander in chief amma annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zauna tare da su musulmi da wadanda ba musulmi ba kanana a shekaru da manya maza da mata kowa da kowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi hakkin sa don haka in zamu yi koyi da irin tsarin zamantakewar annabi sallallahu alaihi wasallam da yanda ya gudanar da al'amuran sa a siyasance ko a addinance ta yanda ya ci nasara wajen hada kan mutane suka fahimci cewa manufar rayuwa ta dan adam ita ce kawo abin da zai gyara maka lahirarka da kuma duniyarka to wannan zai iya samu yi aiki tare da kowa ba tare da wani ya ci zarafin kowa ba kuma ba tare da an tauye haƙƙin wani ba
Malam Dallami Muhammad Yanke-yanke shine ya jagoranci shi da taron lecture ya shawarci shugabanni da iyaye game da wasu kalamai da ake amfani da su
maganar da kalaman da ya kamata a yi ya kamata iyaye yayu sarakuna da manyan ƙasa a san irin kalaman da za a yi muna roƙo da kira da babban murya ga shugabanni da matasa da don Allah don annabi ayi hakuri mu zauna ƙasa guda mu yi hakuri mu zauna tare mu yi hakuri mu tabbatar da cewa abinda Allah ya bamu na arziki mu yi hakuri da shi mu yi hakuri da zamantakewar mu ayi hakuri a zauna tare a daina kalaman da bai dace ba
Abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria
Nigeria kasa ne ya uwa daya uwa daya uba daya kasa daya Nigeria uwa daya uba daya kada tayi ku bar kabilanci da bambanci a duniyar mu mu kada tayi mu daina fada na addini ko na siyasa Nigeria kasa daya uwa daya uba daya
a gaida Abdulhab daga Bauchi kuma sai babban birnin tarayya Abuja inda kumatin marayu na kungiyar Jibwes ya raba kayan abinci da tufafi ga yara marayu da zawara da miskinai Nasir Al-Malahi Kaya ya hado mana wannan rahoton
a fadan gwamnatin tarayya muke bai kamata ba a ce marayu a Abuja suna galabaita
shugaban kwamitin marayu na Jibwes a Abuja Alhaji Sa'idu Musa Yalwa ke jawabi a lokacin raba kayan abinci da tufafi ga marayu zawarawa da miskinai a goman karshe na watan Ramadan wadanda suka amfana daga wannan tallafi sun kai 600 inda aka ga taron yara da mata da kuma zawarawa a masallacin Juma'a na Umar bin Khattab a Utako Abuja suna karbar abin da ya sauka na wannan tallafin
Hussein Ibrahim an bani shinkafa an bani yaji godiya kawai zan musu Ala buda musu da skamu taimaka mana
sunana Nusaiba Harisu gaskiya wannan kungiya tana taimakawa marayu wajen abinci da tufafin sawa da kuma makaranta
Hadiza Muhammad ita ce shugaba koko Amira ta zawarawan
kwanaki dai kan an tallafa mana da hannun jari an kuma koko ya ma yawanci daga cikin mu sana'o'i kala-kala bayan ga hakan nan aka babba yawanci ma hannun jari sannan su din ma akan taimaka musu dai da kayayyakin abinci suturorin sawa da makamantan abubuwan nan da ya shafi haka
shin me masu sarautar gargajiya ke yi a fannin tallafawa irin waɗannan masu matukar bukata ita ce tambayar da nayi sarkin Hausa Nyanya Musa Dala da ya halarci taron.
Ana dora kowane shugaba haraji na cewar ga abin da zaka bayar sannan ko mu aikin mu shine kaman mu ne masu yada labarai ko kuma wanda masu jama'a zance saboda mu muke mun masu hali gida-gida office muna ce musu to wannan abu fa wani a matsayin ka na alhaji da kake zauna a wannan unguwa ka taimaka wani zai ce na bada buhun shinkafa biyu kaman yanzu na akwai wanda ya ba mu buhun shinkafa 50 wani ya bada 200 wani ya bada 200 da haka ake har hadawa sai a zo a samu rana kamar haka a raba wannan kayayyaki
shugaban kwamitin marayun Sa'idu Musa Yalwa wanda ya doshi shekaru 80 a duniya. Yayi fatan ko bayan rayuwarsa wannan aikin zai dore.
In ka je ka ga yaran da suke gararan ba ba karatu ba boko ba addini a kauye, in ka kawo mun tarela yanzu zan shika an kawo maka su. Waɗannan suka zo suka zama ƴan ta'adda, to za su gagare ku zama Abuja din. Hajiya Aisha Buhari ta aika mun da kananan buhunan shinkafa buhu 100, katan na mai toki 10, madara katan 10, buhun suga 3, ta aika da wake buhu 3, ta aika da gero buhu 5.
Ni sauran bayin Allah da ke tallafawa ya ta bangaren su kuma irin nasarar da aka samu bana.
To wasu daidai kun sun taimaka, amma ba kamar na Barawa. Dan Bara ko wanda suka aika mana miliyan guda, akwai mutum guda da ya ba mu 750,000, amma bana dai mun ji shuru ko shekara ta mana daurin bazuka ne ba mu sani ba. To amma dai muna ban fidare ba, in sun dawo da mu ka da shigaba da tuni insha Allah.
Wani abu ma mai sanya alhini shine yadda wasu suka taimaka da tsoffin kayan su, wato suka kawo kuncin riguna da zannuwa. Marayu da zawarawa na duba wanda yayi musu daidai su dauka. Nasiru Adamu Ali, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Allah, 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 haɗa kanmu a firarka mu so juna, manufarmu a nan da mutan gana, zama na mutunci da lumana, kuma babu nifaka da hiyana.
A gayi da Nasiru daga birnin Abuja Najeriya, sai kuma ƙasar Jamhuriyar Nijar, inda ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka fara muhawara game da rashin tasirin dokokin da majalisar dokokin ƙasar ta yi domin daƙile kurarar bakin haure. Haruna Mambawako ya haɗu mana wannan rahoto.
Yanzu haka muhawarori ne suke ci gaba da zafafa arewacin Jamhuriyar Nijar tsakanin ƙungiyoyin da ke fafatakar kare haƙƙoƙin jama'a game da rashin tasirin dokokin da hukumomin ƙasar suka ɗauka da ma ayoyin doka da majalisar dokokin Jamhuriyar Nijar ta amince ma a can baya domin daƙile kwararar bakin haure a arewacin ƙasar, inda a garin Dirku mahukumta suka tabbatar da ceton bakin haure 92 da jami'an tsaro da ke yawon sintiri suka yi tare da gudunmuwar wani ayarin wata kungiya mai zaman kanta a iyaka da kasar Libya. Abinda yasa Malam Jafaru, memba a wata kungiyar kare haƙƙin dan adam, cewa dokokin da hukumomin kasar suka dauka game da wannan lamarin sun kasa kai labari.
An tsatsare, an kawo soji nan, an kawo gendarme nan, shi ya kai suka yawanta hanyoyi duba wannan matsalar da ta da wannan doka wanda ba so daidai da rayuwar mu a nan cikin arewacin ƙasa.
Ganin cewa dokokin da hukumomin suka ɗauka sun takawa waɗansu burki a kan wannan lamarin, ana ganin waɗansu kuwa daga cikin masu wannan aikin suna bulluwa da sabbin sadabaru.
Fasaje zai taso kamar mutum 10 su taso daga Côte d'Ivoire, mota daga Libya ta taso daga nan, daga can za ta taso ta doke su nan stay. Waɗansu buta tani, waɗansu buta cinta, waɗansu ma yanzu in suka doki fasaje daga nan sai sun buta Ingil suke kiwa stay.
Kasancewar Jamhuriyar Nijar memba a ƙungiyoyi da dama na nahiyar Afirka da ke baiwa 'ya'yan nahiyar ta Afirka damar zagayawa a cikin walwala ba tare da wata tsangwama ba, shi yasa waɗansu ganin cewa Jamhuriyar Nijar bata kamata ta sabawa waɗannan da ke ba da damar sakewa wa 'ya'yan nahiyar ta Afirka domin su kai su kawo da su da dukiyoyinsu a cikin ƙasar da zaran sun cika ƙa'idodin da ya kamata.
Su da fitocin nan, me yasa ba su yi dogon nazari ba su gane illar da wannan abun zai kawo wa ga talakawa? An fi son a gera masu rai a bata ma wasu wanda yake namu ne.
Duk da ɗaukar waɗannan matakan, har yanzu 'ya'yan nahiyar Afirka da dama ne ke saka rayukansu a cikin hatsarin ko a mutu ko a yi rayuwa, amma sai sun yi yunkuri domin gwada sa'ar su ta neman zuwa ƙasashen Turai. Haruna Muman Bako na birnin Ƙwani, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Ƙwani a jamhuriyar Nijar.
A gai da Haruna. To jama'a, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, kuma yanzu agogonmu na cewa karfe 11:19 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Babban Attorney General ɗin Amurka Jeff Sessions ya musanta zargin haɗa kai da Russia wajen yin katsalandan a zaben Amurka da aka yi a bara. Sessions ya musanta zargin ne yayin da ya bayyana gaban wani kwamitin majalisar dattawa, inda kuma ya kare korar da shugaba Donald Trump ya yi wa tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI, wato James Comey. Masu sauraro, sunana Mahmud Dalo, shirin Duniya Amurka kuke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington dake gundumar Columbia.
I have never met with or had
ban taba haduwa ko magana da wani dan kasar Rasha ko kuma wani jami'in ta ba dangane da wani batu da ya shafi yakin neman zabe ko zabe a Amurka. Baya ga haka, bani da wata masaniya kan wata tattaunawa da aka yi da ta shafi yakin neman zaben Trump.
By anyone connected to the Trump campaign.
Attorney General Jeff Sessions kenan yake kara kansa yayin da ya bayyana gaban kwamitin majalisar dattawan Amurka a ranar Talata da ta gabata domin ya amsa tambayoyi kan wata tattaunawa da ake zargin yayi da jakadar Rasha a lokacin yakin neman zaben Amurka da aka yi a bara. Amma kememe, Sessions ya ce ba shi da hannu a zargin.
Appalling and detestable lie.
Zargin ya kada ni kuma ƙarya ce da ya kamata a kyamata.
Sessions ya ce janyewa gefe da ya binciken na Rasha yayi ne domin ya bi ka'ida ba wai don ya aikata wani laifi ba. Bayyana gaban kwamitin da Sessions yayi na zuwa ne kwanaki kadan bayan da tsohon daraktan hukumar FBI James Comey shima ya je amsa tambayoyi a gaban kwamitin inda ya bada bayanan da suka kara nuna cewa sa hannun Sessions a binciken na Rasha na da matsala. Senator Ron Wyden na jam'iyyar Democrat ya maka wa Sessions wannan tambaya.
What are they? There are none. I can tell you that for absolute certain.
Na tabbatar maka babu komai.
Attorney General din ya kuma ce ya goyi bayan korar Comey da shugaba Trump yayi domin a cewa shi hukumar ta FBI yana buƙatar ta dauki sabon salon tafiya. A lokacin da aka matsa mai lamba kan cewa binciken Rasha shi janyo aka kori Comey, sai Sessions ya ce ba zai ari bakin shugaba Trump ya ci albasa ba. Nan da nan sai Senator Dianne Feinstein, wacce ke ɗaya daga cikin mambobin kwamitin a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat, ta ce.
So you'd had no verbal conversation with him about the firing of Mr. Comey.
Kana so ka ce ba ku yi wata tattaunawa ba da shi kan sallamar Comey?
I'm not able to discuss with you.
Ba zan iya tabbatarwa ko kuma na musun tattaunawa ta sirri da muka yi da shugaban ƙasar ba.
That I may have had with the president.
Nan take, 'yan Democrat da ke cikin kwamitin suka harzuka.
You're impeding this investigation.
Kana kawo cikas a wannan bincike. Sessions zai ya ce shugaban na Amurka yana da ikon ya sirrinta duk wata tattaunawa da yi, amma kuma duk da haka bai nemi ya yi amfani da wannan dama ba. Tuna dai 'yan jam'iyyar Republican da ke cikin kwamitin suka kai wa Sessions ɗauki a lokacin da 'yan Democrat suka sa shi a gaba. Senator Tom Cotton ya kutanta zargin da ake yi wa Sessions din a matsayin wani abin almara da aka saba gani a littattafai na labarai.
Have you ever in any of these fantastical situations?
Mun taba ganin irin wannan yanayin na takeici. Wai a ce sanatan Amurka da jakadan wata kasar waje sun hada kai a bainar ɗaruruwan jama'a sun kitsa wani abu mara kyau.
At an open setting with hundreds of other people to pull off the greatest caper.
Wannan tsokaci bai sa 'yan Democrat sun yi koda dariya ne a boye ba.
I'm not sure that if there was collusion between the
bai tsammanin Sessions wanda sanata ne daga Alabama da kuma jakadar Rasha sune abin dubi a nan ba. Wato har idan akwai hadin baki tsakanin gwamnatin yakin neman zaben Trump da gwamnatin Rasha domin zaman jin bahasin na yau, ya baro tambayoyi maimakon samun amsoshi, inji sanata Chris Murphy, sanata daga jihar Connecticut kuma dan jam'iyyar Democrat.
The hearing today does seem to raise, you know, more questions than it answers.
Akwai dai rahotanni da suka nuna cewa shugaba Trump ya fusata a lokacin da Sessions ya janye gefe domin bada dama a yi bincike game da batun Rashan, rahotannin da Sessions din ya ƙi tabbatarwa ko musantawa. To yayin da wannan takaddama ke faruwa, a gefe guda, a ran Larabar ta gabata ne kuma wani ɗan bindiga da aka bayyana sunansa a matsayin James Hoskinson ya buɗe wuta akan wasu 'yan majalisar dokokin Amurka na jam'iyyar Republican, yayin da suke atisayen shirin wani wasa na baseball a wani wajen hutu da ke yankin Alexandria na jihar Virginia. Lamarin da ya jikkata Steve Scalise, wanda a lokacin hada wannan rahoto yake cikin mawuyacin hali. Shi da ɗan bindigan mai shekaru 66 ya mutu bayan da suka yi musayar wuta tsakaninsa da 'yan sanda. To a wasan baseball ɗin da aka yi wanda Steve Scalise ya kamata ya halatta a ranar Alhamis, an kara ne tsakanin 'yan majalisar dokoki na ɓangaren Democrat da na Republican, in Democrat ne kuma suka samu nasara da ci 11-2 suka kuma lashe kofin. Kuma a wani lamari na bazata, 'yan Democrat ɗin sun sadaukar da kofin ga Steve Scalise, wanda aka harba yayin da yake atisayen karawa a wannan wasa da ya kamata a ce ya buga. Rabon dai da aga jam'iyyun biyu da ke hamayya da juna sun kawar da bambancin da ke tsakaninsu sun hada kai tun a shekarar 1909. Sun dai kara a wannan wasa ne na baseball domin tara kudin tallafi ga mabukata. An kuma yi kiyasin 'yan kallo kusan 20,000 ne suka halarci wannan wasa, inda aka tara sama da dala miliyan 1. Alamar tambayar da masu lura da al'amura ke dasa aya a kai, shine shin ko wannan hadin kai da aka gani a wannan wasa zai dore? Wannan labari na daban kuma wasu jaridun Amurka har ila yau a ranar Laraba ta gabata sun fitar da wani rahoto da ke nuna cewa lawyer na musamman da ke bincike kan katsalan din da Rasha ta yi a zaben Amurka a bara, wato Robert Mueller, na gudanar da bincike kan cewa shugaba Donald Trump ya yi yunkurin hana doka ta aikinta bayan da ya nemi wasu manyan jami'an tsaron kasar da su yi watsi da binciken na Rasha, rahotannin da Trump din ya musanta. Masu sauraro, da aka makawo karshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai wani jiko idan Allah ya kai mu. A madadin waɗanda suka yi ɗawainiyar kawo muku wannan shiri, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A gaji da Mahmud, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku nasihar Ramadan daga malamai.
Ni ne Muhammadu Sani Mikai, ni ne na'ibin limamin harkwata na Izana da gidan garin Matakwas. Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita shi akan sauran watanni, kuma a cikin wannan wata ne Allah ya sauka da Alkur'ani, kuma a cikinsa ne ya fitar da wani rana, wani dare wanda yake ibada da za ka yi a cikin wannan wata. Sai ta fice shekara 2000 da zaki. Wannan wata mutane suna ɗauka shi ne kamar wata na neman kuɗi. Watan ba na neman kuɗi ba ne, na neman rahamar Ubangiji. Kai kokari ka ɗauki dukiyarka ka ga cewa ka kashe ta a cikin wannan domin kyautatawa bayin Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wanda ya cilla mai azumi, Allah zai bashi ladan wannan mai azumin kamar wannan kun ba tare da ya taba azumin wancan ba.
Sunana Dahir Abubakar Modi, ni ne na'ibin ladanin masallacin Sheikh Usman wata Ramadana. Mutane mai alhurama a kyautata a cikinsa a yi ihsani, kyautata wa makwabta, mabukata, ƴan uwa, diya, mata, waɗannan duk wajibi ne a kyautata musu. Ta yin aikin gwamnati ne, ta hanyar wata alhurama ce, ta yin wani abu ne wanda kake yi daidai da miƙo ma mutum ruwa shi buɗe baki ne, shi nashi nashi ya aje ka miƙa mai, ka taimaka mai kuma ka yi abin da aka so. Lallai yana da kyau mutum shi yawaita karatun Qur'ani da zikirin Allah da istighfari salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam.
Okay, sunana Muhammad Adamu, nine babban limami na masallacin Akwai Bom. Alal hakika wannan wata mai alfarma ne, wata ne da ake so dukkan musulmi inda yake duka ya kasance kusanci Ubangijinsa da yawan ibada da gyara halayensu, duk irin abubuwa dai da bai dace ba a matsayinsu na musulmi su kyautata halayen mu'amala da wannan ba musulmai, makwabtanmu da ba musulmai ba. Wannan kyawawan hali kawai zai ja hankalinsu su fahimci cewa lallai musulunci addini ne na nasiha, addini ne kuma da yake mutunta ɗan adam kowane irin jinsi.
Allah ya sa mu dace. Kafin mu kai ƙarshen shirin ga taƙaitattun labaran duniya.
Wata mummunar wutar daji da ke ci gadan-gadan ta kashe mutane akalla 62 da yawansu a cikin motocinsu a yankin tsakiyar ƙasar Portugal. An ba da rahoton cewa wasu mutanen su akalla 59 sun samu raunuka a lokacin wannan wutar daji da ta tashi a tsakiyar wani zafi mai tsanani tare da hadiri da aka yi, to amma kuma ba a yi ruwan sama ba. Prime Minister Antonio Costa ya ayyana zaman makoki na tsawon kwanaki 3 a fadin ƙasar daga yau Lahadi. Amurka ta kawo ƙarshen neman wasu mayakan ruwanta guda 7 da suka ɓace bayan da aka gano gawarwaki a ɗakunan kwana na jirgin ruwan yakin Amurka mai suna USS Fitzgerald, wanda ya ci karo da wani jirgin ruwan ɗaukar kaya dab da gaɓar ƙasar Japan a jiya Asabar da Asuba. Kwamandan runduna ta 7 ta mayakan ruwan Amurka ya faɗa wa ‘yan jarida yau Lahadi cewar an kawo ƙarshen aikin neman mayakan da suka ɓata. A fakaice, hukumomi na Amurka suna nuna cewar babu wanda ya tsira da rai daga cikin mayakan guda 7, ko da yake kwamandan ya ƙi ya ce ko gawarwaki nawa aka gano har sai bayan an sanar da iyalan mamatan.
Masu sauraro, takaitattun labaran mu ka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma in Allah ya kai mu safiyar gobe Litinin da misalin ƙarfe 6 na safiya a gwan Najeriya da Nijar, za ku jo su abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed wanda ya tana gabatar da shirin, da kuma Cuba Hero Diodone wanda ya haɗa shirin da ba da umarni, da ma injiniyan mu na yau, ni Sarfili Hashim, kuma nake cewa masu azumi a sha ruwa lafiya. Assalamu alaikum.